Juventus ta yi kunnen doki da Real Madrid a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wanda hakan zai bata damar buga wasan ƙarshe. Ƙungiyar ta Juventus za ta yi karin batta da ƙungiyar Barcelona a wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wanda za a buga a ranar 6 ga wata mai zuwa a Berlin ta kasar Jamus. Dan wasan baya na Juventus, wato Patrice Evra, ya ce zai sake haduwa da Luis Suarez kuma zai nuna masa cewa shi ba kanwar lasa bane. A shekarar 2011, lokacin da suke kungiyoyin Liverpool da Manchester United, Suarez ya yi wa Evra zagi na nuna bambancin launin fata, wannan hakan ya jawo aka ci tare Suarez da kuma dakatarwa daga buga wasanni har guda 8. Evra ya ce duk wannan ba komai bane, ni dai ina alfahari da launin fata na, kuma za mu yi hannu da shi, amma zan taka masa leda yadda ya kamata.